هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو كلاتا شرندا أكو قوات رمضان هجر رمضان الله صلى الله عليه وسلم شكرا دبولة لليهلو دا أربعين دبير. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci, ya kuma ba mu damar haduwa a wannan masallaci da ke nan cikin jami'a mallakar jihar Gombe, Gombe State University, inda muka saba haduwa a yammacin kowace rana ta wannan kwanakin wata. Muna karatun littafin Allah Al-Qur'ani mai girma. Karatun da ya gabata mun fara karatu cikin suratu Taha, za mu tashi farkon suratu Taha din kamar yadda ayoyin ke haɗe da juna. Muna fatan Allah ya samu dace. Kafin mu shiga karatu, an turo tambayoyi. Wannan mai tambayar ta kwana biyu tun wancan satin ya turo, ya rubuto su hadisai ne wanda ya kawo su da isnadi da yawa. Daga ƙarshe in aka yanke ya ce, inda yake son bayanin kenan, ina ga yace kunna inda nabi sallallahu alaihi wasallam fa aqbala aliyun fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam. Yace wannan hadisin Imam Shawkani ya kawo shi a cikin littafin sa Fathul Qadir, littafin tafsiri kenan na Imam Shawkani Fathul Qadir, al-jami'u bayna fannay riwayati wa dirayati fi ilmi tafsir. Wannan shine littafin. Yace to ya kawo wannan hadisai guda biyu a ƙarshen suratul bayyina, lam yakunil ladina kafaru, shine ya kawo nassosin hadisin kamar haka, cewa Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu ma yake cewa mun kasance tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam a gurin sa, fa aqbala aliyun, sai Ali ibn Abi Talib ya fiskanto yana tahowa, fa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, lokacin da Ali ya fiskanto, yace wallazi nafsi biyadihi, yace na rantse da wadda numfashi na yake hannunsa, inna hadha wa shi'atuhu lahumul faizuna yawmal qiyama, lalle wannan wato mana Ali wa shi'atuhu da rundunarsa, tabbas su ne masu rabauta, su ne masu rabo ranar tashin alkiyama. Wa nazalat, sai take, sai aya ta sauka, ita ce faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya, lalle waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai, waɗannan su ne khairul bariya, wato alkhairin halittu gaba ɗaya. Albariya su ne halittu. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تندق لوكتين سي صحبان النبي صلى الله عليه وسلم سوكا كثن شي إذا أقبل دل لوكتين دا علي بن أبي طالب يفيس كنتو قالوا سي سرينك شي جاء أي قد جاء خير البرية غا حقيقة غا خير البرية ننيازو دل لوكتين دا علي يفيس كنتو ميتنبير سي شي شين وانا حديثين ينا سنك آلم بياني أكانسا kuma Imam Shawkani ya kawo shi a cikin littafin sa na tafsiri. Da kuma hadisi na biyu, hadisan guda biyu ne ya kawo. Shi ma hadisi na biyun yace daga Ibn Asakir an Abi Sa'id marfu'an, wato an yi rafa'in sa ala khairil bariya, aliyun kai, aliyun khairul bariya, aliyu shine wato fi alkhairin halittu gaba daya. Wa akhraj ibn mardawayhi an ibn abbasin qala radiyallahu anhuma, ibn mardawayhi yazo daga da ya kawo daga abdullah ibn abbas Allah ya yarda su cewa lamma nazalat hadhihi al-aya, lokacin da wannan ayan ta sauko, innal ladhina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya, lokacin da wannan aya ta sauko, lalle waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai, waɗannan su ne alkhairin halittu. Qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, da ayan ta sauko sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce li aliyin, ga Ali ibn Abi Talib, huwa anta wa shi'atuka, khairul bariya shine kai kenan, yake gaya wa Ali ibn Abi Talib, wa shi'atuka, da rundunarka, yawmal qiyamati, ranar tashin alqiyama, radina mardiyin, wato yarjaddu ababin yarjewa. To shine yace waɗannan hadisai guda biyu, yana son ƙarin bayani akan su. Waɗannan hadisai guda biyu lallai Imam Shawkani rahimahullahu ta'ala ya ambace su a ƙarshen suratul bayyina, a littafin Sifatul Qadir, kamar yadda wanda yake tambayan ya rubuta, tabbas haka ne. Amma sai dai bayani akan su shine, malamai da suke bin diddigan hadisai, daga cikin su akwai in na baya-bayan nan abuna Sheikh Muhammad Nasiruddin rahimahullah a cikin silsila as-sahiha wal ahadith wal atharu dha'ifa, wato ya tabbatar da cewa hadisi na farko wanda ƙarshen sa ya nuna cewa idza aqbala, in Ali ya fuskanto sahabbai sukan ce qad jaa khairul bariya, yace wannan hadha hadithun mawdu, wannan hadithun mawdu'i ne, kirkiro shi ma aka yi aka fada, ko matsayin ba'ifi ma bai kai ba, wana ƙarya ne aka kirkiro aka fade ta. Ya bi diddigen sa ya ambaci waɗanda suke a cikin isnadin, kamar irin su Abdul Wahhab a cikin isnadin, in an bi asalin isnadin nan bai kawo cikakken isnadin ba, amma na ga isnadin a cikin shi Fathul Qadir in ya kawo shi, kamar yadda Sheikh Muhammad Nasiruddin din ya ambata, yace wannan ai wato shi akwai mutane guda biyu a cikin isnadin, ɗaya dha'ifi kadhub, amma wanda yafi tsananin wato rauni shine shi Abdul Wahhab, wanda malaman hadisi ma sun ce ba a waiwayawa ga hadisinsa idan ya kawo, sannan kuma yakan kirkiri ƙarya, sannan sun jingina ƙarya zuwa ga waɗannan riwayoyi, ai wannan rawayai guda biyu, sannan suna cikin wannan isnadi, don haka hadisi ne mawdu'i, wato wanda aka kirkiro shi. Hadisi na biyu kuma malamai sun tabbatar da cewa hadisi ne dha'ifi mursal, hadisi ne mursal, rafa'insa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba, saboda haka dukansu hadisai guda biyun malamai sun yi hukunci a kansu da cewa duka basu inganta ba, bal ma mawdu'i ne na farko, sannan dha'ifi mursal ne hadisi na biyun. Wannan shine ƙarin bayani, wallahu ta'ala a'lam. Mai tambaya na gaba shi kuma bayan yayi sallama yace game da karatun Fatiha na mamu, idan mutum ya manta bai karanta Fatiha ba, ko da ko kuma da gangan, ko ya bar Fatiha bai da bisa mantuwa ko kuma da gangan, mutum zai sake wannan raka'o'in ne idan har aka idar da sallah, ya karanta Fatiha, abuna zai sake wannan raka'o'in ne idan aka idar da sallah, wanda bai karanta Fatiha ba zai sake, ko kuma zai sake sallan ne? Yace yana son, suna bukatan ƙarin bayani. Wato wannan al'amarin ina ga kamar jama'a da yawa ba a fahimci cewa ma in ana sallah a bayan liman a karatun sirrance a zahar da la'asar wajibi ne sai an karanta Fatiha ba, ina ga ba a fahimci wannan ba, don ina ga kaman a watannin baya wata rana akwai senior colleague mu, manyan malamai a wannan jami'a wanda suke shugabannin mu ne a jami'an nan, wani lokaci muna dan tare da su a wani haduwa, sai tashin su ɗaya daga cike ce ya ga wani clip da da aka dan sake ana magana akan wajibcin karatun Fatiha ga mamu abu ne bayan mun rabu da shi yace shi kwata-kwata jama'a da yawa lalle yana so a ringa fadakarwa akan wannan don jama'a da yawa kan ba su sani ba sanan bayan mun rabu da shi ne ba ai ni sa kadan ba sai ga wani kuma sai shi ma yace shi ma ya ga wani clip da yake magana akan wajibcin karatun Fatiha ga mamu bayan sallah wana a lokacin da mutum yake sallah bayan liman musamman a karatu waɗanda yake na sirrance shi ma ce duka ba a sani ba to ina ga wannan abu ne ya zama kaman sabo wanda kuma tsohon al'amari ne ya fi shekara dubu da wannan bayani tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye wajibi ne karanta fatiha in mutum bai karanta fatiha ba a raka'a ana karatu a sirrance yayi bidin yana jira ba shi da sallah yawa in raka'a ɗaya ce raka'a biyu ce raka'a huɗu ne babu wannan sallah la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab wannan babu wani sabani a kowace mazhaba dukkan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani sabani babu wani zabi yau ba wai wani abu ne wanda yake sabo ba haka abun yake tun asali yau to saboda haka gaskiya a gane wannan in an zauna ba a karanta fatiha ba za a saki sallah yau amma liman bai dauke karatun fatiha ga mutum ba sai in inda aka yi bayani mutum ya zo ya kabbara babu lokacin da zai karanta fatiha liman ya yi rukuyi ko kuma ya zo ya kabbara kafin ma ya iso ya samu liman a cikin rukuyi wannan karatun fatiha da liman ya yi yana tsaye shi bai iso ba ta dauke masa ya ci alfarman liman amma a kabbara sallah ya kabbara Allahu akbar yana tsaye a sahun farko kawai sai gum kawai yana ta jiran liman ko yana ta shawarwarinsa ko yana ta tunaninsa bayan da za a dai mutum ya yi shiru gum ba tare da ya fada wasu tunani ba yau to saboda haka kaga wannan wajibi lalle a gane wannan kuma a cigaba da fadakar da mutane abun da ya zama wajibi irin wannan yawa don haka mutum zai sake sallah in dai bai karanta fatiha a sallolin ba kuma ya samu lokaci na tsayuwan karanta fatiha bai yi ba yawa wallahu ta'ala alam don haka mutum zai sake sallah in bai yi su ba in raka'a ce sai ya fadaka a raka'a ta biyu to shikenan sai yi wannan raka'ar ita ta fadi sai maimaita ta ita wallahu alam yace tambayar sa ta gaba kuma ya ga bidiyon wani malami a Facebook yana cewa tahajjud bid'a ne da ya yi masa raddi shi ne rubutun nan yace sai masa raddi a comment sai ya hada da wasu kalmomai abuna kalmomi wato masu tsauri kamar yadda ya rubuta sanadiyan wannan kalman hankalinsa ya tashi wato hankalinsa ya tashi duk da cewa ya goge wannan comment din da ya yi kamar yadda ya rubuta a nan amma har yanzu hankalinsa bai kwanta ba saboda haka menene mafita kaji da zai rubuta comment din bai tambayi yaya mafita take ba sai da ya rubuta yanzu hankalinsa ya tashi ya ce me mafita to asali yana daga cikin rashin ladabi da yawancin mutane suke ciki malami ya yi bayani amma mutum kawai sai ya ɗau rubutu ya yi ta fasawa ya yi ta zubawa haka masu kallon Facebook suke ba mu labari ana musu raddi ana yi wa malamai raddi cewa sai malami ya yi bayani sai matasa wanda ba su da karatu ma wasu su yi ta masa raddi da rashin kunya da rashin ladabi kaga wannan al'umma musulmai ne kuma aka ce suke yi wanda ba musulmai ba sa yi wa malaman su haka ko ba sa yi wa shugabannin su na addini haka duka abun ya kare ne a tsakanin musulmai kaga wannan ba karamin kuskure bane wanda bai dace ba wasu malamai kuma duk lokacin da suka tashi da iko da fantsama abu su ma sai su je Facebook su samu wani sabon abu wanda mutane ba za su iya ganewa ba sai su fantsama ai cece ku ce to haka dai suke faɗa masu Facebook din to kaga irin wannan a bai kamata ba ya kamata mutane su mai da gurin guri na amfanuwa da alkhairi yau kuma in dai duk kaga malami yayi magana ko da ya ce bid'a ce alhali ba bid'a ba ce to kai sai ka faɗawa malamai su jawo hankalinsa cikin kwanciyar hankali in kuma kana da iko da kafa'a na jawo hankali sai ka jawo hankalinsa ka tura masa nassosi koda a personal WhatsApp din sa sai kai masa tunatarwa ga abun da sunna tace ga abun da alqur'ani yace shi kuma ga abun da kaga yace saboda kana jin hankalin sa yaji tsoron Allah ya gyara shikenan kawai ba sai an sani ba ba wanda ya sani kai ka abun nan din sa shikenan yafi sauki gaskiya shi yasa mutum zai shiga nadama saboda yayi wa malami rashin ladabi don haka sai kai ta istighfari in kuma kana da kwantar din sa ka nemi afuwa gare shi kuma kai istighfari irin abun da kai wa malamai ko kai wa malami bai dace ba tare da cewa su ma wasu malamai sukan haƙiƙance akan abun da ba gaskiya ba amma su yi ta yayata shi akan abun da bai kamata ba har an maida abun kamar dai kawai wani abu na yayi yawa sai a ɗauko wani fatawa a haƙiƙance a yi ta abubuwa ko a ɗauko wasu labari ko ga mutum a gaban matan aure yake wa'azi amma yana faɗan wasu kalmomi bai dace ba to duk abubuwan sun zama wasu iri dai kawai na yayi da rashin ladabi wani sa'i da rashin tarbiyya sosai da malamai da wanda aka ce malamai da ɗalibai da wanda aka ce ɗalibai da makamantansu sai aka maida gurin kamar wani dandali na abun da bai kamata ba saboda haka Allah ya yafe mana muna roƙon Allah ya kare kama mu da abubuwan da wasu suke aikatawa wanda zai iya jefa mutane cikin halaka Allah ya yafe mana so bai kamata ba irin wannan ya kamata a maida hankali wannan bayan ya yi sallama ya kuma yi addu'an alkhairi ya ce tambayarsa a kan masu yin magana a kan azumi za ka ji suna cewa yau gaskiya azumin ya mana abuna yau muna karɓan gashi ko kuma su ce muna wahala ko muna karɓan kebula da dai sauran maganganu a kan azumi gaskiya faɗin wasu maganganu waɗanda ba su dace ba wannan bai halatta ba azumi ibada ne amma za ka iya faɗan yanayin gaskiya akwai zafi muna fatan Allah ya kawo mana sauki amma ba ka ce azumin kaza a yanayi akwai zafi muna fatan Allah ya kawo mana sauki wannan ko azumi ko ba azumi ba ɗabi'a ce ta dan adam in yanayi yayi sanyi ya ce akwai sanyi in yanayi yayi zafi ya ce akwai zafi kamar yadda marigayi dan mara yake cewa dan adam mai wuyan gane hali to wannan shine saboda haka irin wannan in faɗa ne kawai na ɗabi'a ta dan adam ba za a ce an yi sabo ba amma suka ga azumi ko kuma faɗan wani magana wanda ya wuce gona da iri akan azumi wannan gaskiya laifi ne domin ibada ce rukunin min arkanil islam rukuni ne daga rukunin musulunci kar mutum ya rinka faɗin wasu maganganu akan abu kar ya gaiga isgili har a kai ga kuma shiga wani hatsari mai girma yawa ya zamanto a yanayi ne akwai zafi muna roƙon Allah ya kawo sanyi ko Allah ya kawo mana sauki ko da sauransu temperature ta kai kaza wannan duka abubuwa ne wanda sashi ne na ilimi da kuma sashi na yanayi da mutane suke ciki amma ba tare da sukan azumi a ce ana karɓan kebula ko wasu abubuwa wannan duk bai kamata ba wallahu a'lam yace shin malam yin tahajjud a kwana a yin tahajjud a kure abuna okay yin tahajjud a kunna lasfika tsakar dare ya kamata ko kuma za a shiga haƙƙin mutane masu bacci a ko da tahajjud ko ba tahajjud ba yawanci mutane sukan ji shauƙi in sun ji ana ambaton Allah ko ana karanta alqur'ani sukan ji daɗin haka kuma sukan ji shauƙin haka to sai dai duk da haka in akwai haƙƙin waɗanda suke masu bacci tabbas kuma an gane za a taɓa su don za ka samu idan ana tahajjud a cikin mutum ɗari mutum biyu ko uku ko biyar su ne za su sai an takura su amma za ka samu da manya da maza da mata da yara da ƙanana da manya yawanci suna jin shauƙin tahajjud ɗin ko da ba su samu daman zuwa ba to wallahu a'lamu amma in aka samu ko mutum ɗaya ne an takura shi to ya kamata waɗanda suke da masallaci kusa da inda suka takura wani a su ɗau mataki na zuwa da shaida masa da kuma a yin abun da ya dace ko duk abun da suka ga dai ya dace tsakaninsu da wannan mutumin don a sauƙaƙa wannan takura masa da aka yi yana da matuƙar muhimmanci saboda kwanaki ne kida dagaggu idan an kashe lafika gaba daya zaka samu masallaci a cike na baya idan ba sa jin karatun alqurani sai su bacci sannan in ba su ji kabbaran liman yayi rukuyi ba ba za su ji ba sannan yanzu insha Allah ta'ala nan da rana ite yau in muna raye to ba za ka saki jin tahajjud ba sai bane to shi yasa yawanci gaskiya abubuwan sai kaga abuna lokacin a Makka idan ana sallan tahajjud ana sallan wato abunan tarawihi ai sallan tarawihi musamman a wasu shekaru baya can da ya wuce lokacin da Sheikh Jabir yake yi mu ba mu je ba a wannan lokacin amma wasu bayin Allah da suke jin suna ba mu labari mai taxi yana cikin tabiya in yana jin karatun wannan bawan Allah haka kawai zai parking a gefe ya tsaya kawai yana sauraron karatun hankalinsa yana tashi ba sallar ba ba abun nan ba kai Qur'ani yana ratsa mutane to lokacin da kuma a shekarun baya muna cin dogayin Sheikh Sudais da Sheikh Saud Shuraim su biyu kadai suke yin tarawihi sannan kuma su yi tahajjud su biyu ne kawai suke yi a lokacin zaka ga baka bambance bayan an gama tarawihi karfe 1 za a tada sallan tahajjud kafin ka ankara karfe 1 jayi amma idan suka fara karanta alqur'ani da za a kai asuba a tada iqama a yi tazarce baka sha'awan ka ji cewa an tsaya sai dai kawai ka sallanta tsaya mun abuna ba wai ko dalibin ilimi ba akwai wani abuna babban mutum yayi takarar shugaban kasa a kasar nan kullun yakan aje akan aje masa carpet din sa kusa da inda setin bayan limaman ta sama amma sai inda suke idan aka zo ce mallam limaman ku nan in suna sallah ni bana jin me suke faɗa amma ban san lokacin da kuka yake zuwa mu saboda haka abu ne na in qur'ani yana duka ba za ka ina za ka ji bacci to idan baccin kuma ya zo to shikenan masu masallaci su rinka lura da masu bacci yawa masu masallaci su rinka lura da masu bacci yawa saboda a daidaita Allah ya samu dace eh ko marasa lafiya yau akwai marasa lafiya akwai ko marasa lafiya gaskiya waɗanda su kuma ko an ce su sha magani su yi bacci a wannan lokacin idan har sika za ta doki inda suke sosai ko a hana su bacci ko wani abu alhali likitoci sun ce su yi bacci to duk irin wannan gaskiya a je a yi musu kalmomi bayan an musu kalmomi sannan a lura da wannan yanayin wannan shine wallahu ta'ala alam ko ku rage volume ta yadda iya waɗanda za su ji sosai ba tare da ya je har can ba duk waɗannan abubuwan sai abun nan abubuwa ne gaskiya wanda suke da abun nan sannan time yayi sannan akwai a ansar da Najiya a game da masafa na sallan kasaru yawa kamar na fi karkata zuwa ga cewa masabar Imam Malik cewa abuna miles 48 wanda shine aka ce kilomita 77.2 wanda ya kai Kaltungo ko ya gota ma Kaltungo aka ce daga nan to hadisin Abdullah ibn Abbas kuma shine ta magana a jiya din kenan wanda wannan hadisin bayan mun tabbata sai kai sai rage ya kamata na sake dubawa to bunka da muka sake dubawa sai na samu hadisin Abdullah ibn Abbas yana magana ne akan Usman da Jidda da Taif shine masafa na kasur din to wanda shine in an auna za a gani har ma an tambayi Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma yace kar ku yi kasurun sallah har sai in ya kai burdi hudu burdi hudun nan shine wannan kiyasin wanda ake ganin daga nan ya haura zuwa Kaltungo to malaman hadisi da masu bayani akan hadisi da sharhi da sauransu sun tabbatar da cewa duk da cewa ajiyan mun bayyana cewa amma akwai sashin waɗanda suka tafi cewa ba dole sai an kai har can ba za a yi kasar ko da anan Kumo ne wato gaskiya waɗanda suka tafi akan cewa za a yi kasaru a Kumo hadisan su yafi ƙarfi akan hadisin Abdullah ibn Abbas hadisin Abdullah ibn Abbas ya zo ta wasu fiskoki wanda ba su inganta ba amma ya zo ta fiskokin da ya inganta tabbas amma hadisin Anas ibn Malik da wasu sahabbai ya zo ingantacce kuma ya fi ƙarfi akan Abdullah ibn Abbas don an samu hadisin Anas sallallahu alaihi wasallam ingantattu ɗaya amma ya fi ƙarfi to wanda ya fi ƙarfin shi ya fi cancanta a yi aiki da shi to wanda suke yin kasaru daga nan kumo ko wani abu wanda bai kai kumo ba ko kuma kusa da nan kaga bai kai kantungo bai kai kilomita 77 din ba bai kai miles 48 din ba amma suna yin kasaru wadanda suka tafi akan wannan wanda jiya muke fada ba mu ba su karfi ba ajiya ko kuma ni ban ba su karfi ba ajiya to amma bayane a yau wanda na bincika ya bayyana gare ni abinda malamai suke ciki na sharhin hadisai da kuma hadisan da suke nafi karfi shine za a yi yin kasaru koda daga kuma kuma shi yafi inganci yafi karfin inganci wallahi ta'ala ala yo saboda haka zamu ci gaba da karatu a suratu taha tun daga farkon sura insha Allah muna fata Allah ya samu dace
na'udhu billahi minash shaitanir rajim
Allah subhanahu wa ta'ala ce taha mun yi bayani a jiya a darasin da ya gabata kuma daga ƙarshe an tabbatar da bayani mafi rinjaye shine Allahu a'lam bi muradihi bi zalik ma anzalna alayka alqur'ana litashqa Allah subhanahu wa ta'ala ce ba mu saukar maka da alqur'ani litashqa don ka wahala ka shiga dawainiya ka kasa hutawa ba ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka yi bayani a baya annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tsananin shaukin sa ga alqur'ani baya bukatan abin da yake aka saukar masa ya kubuce har ya sanya in yana jin gengedi yana daga kafarsa daya ya tsaya akan kafa daya don kar bacci ya zo masa kamar yadda masu haddan alqur'ani suka san yanda suke yi in suna gujewa bacci saboda ana kokarin yin tilawa Allah ya saukar masa la tuharrik bihi lisanaka da farko ya kasance kafin malaika jibril ya gama gaya masa ya saukar masa da alqur'ani sai yana sauri yana gaggawa shi ma ya karanta don kar abun ya kubuce aka ce masa la tuharrik bihi lisanaka litajala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana kar ka rinka motsa harshenka kana gaggawa wai don ka rike karatun qur'ani a'a ai alqur'ani taro shi da dora maka shi ka haddace shi cikin sauki wannan aikin mu ne inji Allah wannan ma an yi bayani akan haka har Allah ya ce masa fa idza qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alaina bayana idan alqur'ani idan malaika jibrilu ya karantar da kai alqur'ani ka bi karatun sa Allah subhanahu wataala zai kintsa maka haddace alqur'anin a cikin zuciyarka to haka nan Allah subhanahu wataala ya bayyana masa to wannan alqur'ani Allah ya saukar da shi ne ba don komai ba illa tazkiratan liman yakhsha face ya zamanto tinatarwa da wa'azi liman yakhsha ga wanda yake tsoron Allah yake taka tsantsan da dokokin Allah khushu'i shine mutum ko khashiya wato mutum ya zamanto yana taka tsantsan da bin dokar Allah yana tsoron Allah cikin duk abin da yake ganin wato sabo ne ga Allah yana guje masa duk abin da aka ce babu yaddar Allah to baya so ya bi gure to wanda ya kasance sahibul khashiya don haka Allah ya saukar da alqur'ani ne don ya zama wa'azi liman yakhsha ga wanda yake tsoron Allah da khauf da khashiya suna da bambanci khauf kawai tsoro normal tsoro ordinary tsoro wanda kawai mutum zai ji haka ne yanayi wanda ana ce masa khauf amma khashiya ya zarce tsoro saboda shi tsoro ne wanda yake hade da zuciya da dukkan gabbai wanda mutum yake yin sa kuma ba don komai ba sai don Allah sanan tsoro ne wanda a cikin sa kuma akwai girmamawa akwai ganin girman Allah shine kashiya. Don haka Allah ya saukar da Alkur'ani don ya zama tunatarwa ga su masu tsoron Allah, Allah ya samu cikin su. Allah ce tanzilan mimman khalaqal arda. Alkur'ani nan saukakke ne ko saukarwa ne ko saukakke ne, mimman khalaqal arda, daga gurin wanda ya halicci ƙasa, was samawati al'ula, da kuma sammai madaukaka. Anan kaga yana tabbatar da tauhidin rububiyya, wadda aikin Allah ne wato halittar sammai da ƙasai. Allah subhanahu wata'ala da yayi bayanin tauhidin rububiyya don ya bayyana wa mutane haƙiƙanin cancantansa cewa ba abun da ya dace a bautawa sai shi, wanda shine tauhidul uluhiyya. Don haka kullum Allah yana fara kiran mutane da kafa musu hujja da ayyuka irin nasa, wanda ba wanda ya sai wannan aikin sai shi. Don haka sai nuna saukar da Alkur'ani ya faru ne daga shi Allah subhanahu wata'ala, khaliqul ardi was samawati, ko khaliqus samawati wal ard, mahaliccin ƙasa kuma shine mahaliccin sammai waɗanda suke madaukaka. Sai ce ar-rahman, wato shine ar-rahman, kaga tauhidul asma was sifat. Allah kenan mai rahama. Ala al-arshi stawa, ya daidaita bisa al-arshi, irin daidaito da ya dace da shi. Wannan tabbatar da istiwa lillahi subhanahu wa ta'ala, wannan wajibi ne saboda ayoyin alqur'ani sun tabbatar. Allah ya ambaci inna rabbakum allahu alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa ala al-arsh. Inna rabbakum allahu alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati inna rabbakum la surati yunus inna rabbakum allahu alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa ala al-arsh. Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda anan yace ar-rahmanu ala al-arshi stawa. Allah subhanahu wa ta'ala suratu sajada ya ambata tanzilum alif lam mim tanzilul kitabi la rayba fihi min rabbil alamin am yaquluna iftara qul in iftaraytu am yaquluna iftara bal huwa al-haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablik la'allahum yahtadun. Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ma baynahuma fi sittati ayyamin shima thumma stawa 'ala al-'arsh. Wannan duka Allah yana tabbatar da istiwa, sifatur istiwa lillahi subhanahu wa ta'ala. Anan abun da yasa ake kawo waɗannan ayoyi da hujjoji, saboda waɗansu sun yi ƙoƙarin tawili na wannan gaba, suna ganin cewa in an ce Allah istawa ala arshihi, to istiwa din nan daidaito, suna ga an kamanta shi da sauran halittu, an kamanta shi da halittunsa. Daga suke kokarin canja ma'anan istiwa zuwa istaula ko wani abu makamancin haka, wato ma'ana suna kokarin kauda istiwa'i ga Allah subhanahu wata'ala. Amma Allah shi kuma ya tabbatar wa kansa, duk abinda Allah ya tabbatar wa kansa to wajibi ne a tabbatar masa shi, min gairi tahrifin wala takyifin wala tashbihin wala ta'tilin kuma wala tamfilin, ba tare da yayane daidaita ko ba tare da kamanta shi da halittu wajen daidaita, ba tare da misalta shi da halittunsa wajen daidaita ba. A'a, laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Allah ba shi da tamka, babu wanda yayi kama da shi ko bai kamantu da wani ba. Don haka Allah subhanahu wataala tunda yace istawa ala arshihi, istiwa'un taliqu bijalalihi subhanahu wataala, ya daidaita daidaito irin wanda ya dace da shi subhanahu wataala, shikenan kawai. Don ba za ka kore ba, idan mutum ya kore kamar yadda mu'tazilawa suka kore, me yasa suka kore? Sun kore daidaito, sifar daidaito ga Allah ne ba don su raina Allah ba, a'a don suna so su tsarkake Allah kar yayi kama da halittunsa. To garin tsarkake Allah kuma sai suka wuce gona da iri, suka kawar da abun da Allah ya tabbatar wa kansa. Don haka maimakon mutum ya kore abun da Allah ya tabbatar wa kansa don tsananin son Allah da tsananin son tsarkake Allah, har ya kore abun da Allah ya tabbatar wa kansa, to kaga ya fada cikin kuskure. To saboda haka a tabbatar wa Allah abun da ya tabbatar wa kansa, ba tare da canjawa ba, ba tare da jirkitarwa ba, ba tare da tawili a fassara shi ba inda fassararsa take ba. Don haka istawa ala arshihi, Allah subhanahu wa ta'ala da yace ar-rahmanu, shine Allah mai rahama. ala al'arshi stawa, ya daidaita bisa al'arshin sa, daidaito irin wanda ta dace da shi. Imam Malik rahimahullah ya tabbatar da wannan, yace al-kayf majhul, yaya Allah ya daidaita wannan majhul. Amma in aka ce mutum ya daidaita, ko mai mulki a duniya cikin mutane ya daidaita, an san irin daidaiton da yi. Muka ga sarki wane ko shugaba wane ya daidaita bisa kujerarsa ta mulki, kai da ko baka ganshi ba zaka sawwara a zuciyanka irin daidaituwan da yi. Amma Allah da yace istawa ala arshihi, ba dama ka kamanta a zuciyarka, saboda mai shi Allah laysa kamithlihi shay. Yau ba za ka kamanta ka ce ga irin daidaiton da Allah yi ba, in ka kamanta sai dai ka kamanta da na mutum, in ka kamanta da na mutum kuma ka kamanta Allah da mutum, alhali shi kuma Allah laysa kamithlihi shay. To Mu'tazilawa da waɗanda suka tafi a batafiyar su, su suna tsoron kamanta Allah da halitta, shi yasa suka kore sifar istiwa. To kore ta kuma alhali Allah kuma ya tabbatar da ita wa kansa, shi ma kuskure ne. Daga kawai sai a tabbatar da ita kamar yadda Allah ya tabbatar wa kansa, amma ba tare da kamanta wani da yadda Allah ya daidaita ba. Daidaiton Allah daidaito ne irin nasa, babu wanda ya isa ya irin daidaiton da Allah yi, ko babu wanda ya isa ya kamanta irin daidaiton da Allah yi, domin daidaiton sa ba irin na mutane bane. In kuma kace zaka kamanta, zaka kamanta ne da na mutane, anan kai na kaso Allah subhanahu wataala. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir, lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard, ga Allah kadai abunda ke cikin samai da abunda ke cikin kasa gaba ɗaya na Allah ne, wanda yake tabbatar da cewa abunda yake faruwa yana nan cikin mulkin Allah, abunda ya faru a baya Allah ya sani, kuma cikin mulkin Allah ne, kuma mallakar Allah ne. Abunda zai faru nan gaba, shi yasa ayatul kursi sai Allah ya bayyana, lahu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Allah subhanahu wataala ya ce lahu ma baina aidihim wa ma khalfahum wala yuhituna bi shay'in min ilmihi. Kaga abunda yake gaban su na abunda zai zo nan gaba, Allah subhanahu wataala nasa ne. Ko abunda ya shude na abunda ya wulga na rayuwar duniya a baya, gaba ɗaya na Allah subhanahu wataala ne. Ko kuma kace abunda ya shude shine lahu ma baina aidihim, na Allah ne. Da abunda yake ma kalfahu, abunda zai zo nan gaba a baya, shi ma na Allah ne. Kamar yadda Allah subhanahu wataala ya bayyana, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina zalik wa ma kana rabbuka nasiya. Duka waɗannan ayoyi suna da alaka da wannan aya, lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Allah subhanahu wataala gare shi kadai abunda ke cikin samai da abunda suke cikin kasa, mallakar Allah ne. Da abunda suke tsakani, da abunda ya faru ya shude, da abunda zai faru nan gaba, duk gaba daya mallakar Allah ne. Rayuwar duniya da rayuwar lahira gaba daya mallakan Allah ne. Abunda yake cikin samai da abunda yake tsakanin sama da kasa, duk gaba daya mallakan Allah ne. Abunda yake cikin kasa har kasan kasan bakwai, gaba daya na Allah ne. Shi sai yace lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa ma bainahuma, da abunda yake tsakanin su, sai ce kuma wa ma tahta sara, da abunda yake cikin kasan kasa. Wannan karin bayani, bayan ya ce lahu ma fi samawati, ya ce wa ma fi al-ardi wa ma bainahuma, sai kuma ya ce wa ma tahta sara. Me yasa ya ce wa ma tahta sara? Malamai suna magana, shin kasan kasan nan kasan guda nawa ne? Kasa guda bakwai ne. To in an kare kasan bakwai, to ita kasan bakwai kuma akan me take? Za ga karkashin wannan ayan, malamai suna takawa, haka nan malaman aqida al-sawan tauhidi, kasan bakwai ita kuma daga ita sai ne aka je tana kan ruwa ne. To ruwan shi kuma yana kan me? Shi kuma yana hannun tafin mala'ika ne da Allah ya aje a can. Shi kuma yana kan me? Yana kan wani dutse ne. Dutsen kuma yana kan me? Shi ma yana kan ruwa ne. Ruwan kuma yana kan me? Yana can. Menene can? Ta tasara, can babu wanda ya san ilimin sai Allah. To shine anan Allah subhanahu wataala ya ce lahu ma baina lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa ma bainahuma kai wa ma ta tasara, inda babu wanda ya sani sai Allah. Sai Allah ne, Allah mallakan Allah ne. Kaga ashe anan komai kawai mallakan Allah ne. Shi yasa wannan ayan ta sa da sauran ayoyin Umar radiyallahu ta'ala anhu da ya karanta yace kai lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa ma bainahuma wa ma tahta sara, kai wannan magana ta kai inda ta kai wajen balaga da fusaha. Wato ilimin kowa ma ya yanke, saman kasan bakwai din tana kan me aka ce tana kan ruwa ruwan yana kan me mala'ika ya dafe shi yana kan me yana kan dutse shi kuma kasansa ba ruwa shi kuma kasansa ba sai ce ilimi ya yanke sai tan wa mata ta tsara inda babu ma wanda yace ce a can kuma sai kan kaza sai Allah ne kawai ya sani to don haka kaga balaga da fusaha irin na alqur'ani yace lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma sai yace wa ma ta tsara a farko yace ma anzalna alayka alqur'ana litashqa a ciki yace tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al ula yace lahu ma yace arrahmanu ala al arshi istawa amma duk da cewa istawa ala arshihi amma kuma lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma kai wa ma ta tsara shi yasa dole mutum yayi imani sai dai in Allah bai sa mutumin dama mutumin kirki bane shi amma duk wanda yake jin fahimtar bayani daga Allah to zai gane cewa lalle alqur'ani kalma ce ta Allah sannan magana ce ta gaskiya la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid alqur'ani kenan waman asdaqu min allahi qila waman asdaqu min allahi haditha babu wanda ya kai zance na gaskiya irin zancen Allah subhanahu wataala don haka Allah subhanahu wataala yace wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra kuma sai yace wa akhfa kuma maganganun yanda Allah yake gina su shi yasa kawai balarabe wanda yake jin larabci irin su Umar radiyallahu ta'ala anhu masu balaga da fusaha yana ji yace ina wannan ba maganar dan adam bace wannan maganar lallai na yadda ba ta dan adam bace ku nuna min inda Muhammad yake ni ma zan musulunta haka yaje gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musulunta Allah ce wa in tajhar bil qawli in ma ka bayyana magana fa innahu lallai shi Allah ya'lamu sirra yana sane da sirri wa akhfa da abun da yake boye to da abun da yake sirri da abun da yake boye me bambanci fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa malamai suka ce asir shine mutum abun da yake rayawa a zuciyarsa idan ka raya abu a zuciyarka wannan shine sirri kai kadai ka san abun da ka raya a zuciyarka amma in kuka taru ku biyu kuka yi magana sirri a wannan dai kauli ne mun yi magana ni da kai amma in dai kai uku to da wuya ya zauna a matsayin sirri inji malamai wane da wane sun yi magana su uku sun hadu sun yi magana balle a ce an yi mitin an hadu an yi mitin mutum goma sun yi mitin mutum talatin sun yi mitin to sun yi mitin yawa amma maganan sirri ne eh to sirri ne dai aka ce amma zai bayyana cikin sauki yake bayyana wani zaka ji ce to amma abinda muka tattauna dazu kaza ne amma ka kame bakinka kar ka fada don cycle ba ta fito ba tukunna an ce za a fito da cycle amma kafin cycle ta fito naga ya kamata na gaya maka kaga wannan magana ta baji kenan wani ko zai zo ya ce a mu dazu mu uku mun riga mun tattauna wannan sirri ne kai din ma dai na ga ya kamata ne in gaya maka shikel to da kaga magana ba sirri bane don shi ma in ka gaya masa shi ma zai samu ai wanda ya kamata ya gaya masa ya amince da shi don na amince da kai ne amma an ce mun sirri to tunda an ce ba sirri ne me za ka ba to asir shine abin da ka raya a ranka wannan shine hakikanin sirri amma da zaran ka fito da shi ya zama ba sirri ba to me akhfa akhfa shine abin da tun kafin ka raya a ranka shi Allah ya sani kai kuma sai da ka raya a ranka ka sani to fa innahu ya'lamu sirra ya san abin da kowa ya raya a ransa kai wa akhfa har abin da baka raya a ranka kuma kafin ka raya Allah ya sani kaga shikenan Allah subhanahu wataala shi ya dace a bauta masa fa innahu ya'lamu sirra sirri ka raya a ranka amma akwai abin da baka raya a ranka ba amma kuma Allah ya san zaka raya to tun baka raya a ranka ba Allah ya san abin to shi Allah ya san shi kaga ashe kenan in kana jin cewa kana da sirri ka san wani abu to akwai abun da ma naka ne kuma zai faru da kai tukunna baka sani ba amma Allah ya sani huwa alimun bima kana wa ma lam yakun allam allau kana kaifa yakunu Allahu alamu bihi huwa alimun bima kana wa ma sayakunu wa ma yakunu wa ma lam yakun allau kana kaifa yakunu Allahu alamu bihi abun da ya faru da abun da bai faru ba da abun da yake faruwa da abun da zai faru in ya faru ya zai kasance Allah ya sani don haka fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa
wannan shi kadai dace a bauta me yasa za a hada shi da wani cikin bauta kuma shi kadai kamata a dogara gare shi in kana neman abu a gurin Allah ka tabbata ka samu sai dai ba alkhairi bane in kaga ka nema abun bai zo ba kar ka gaji in dai kana so abun daga sai to kar ka gaji kana ce kai tai in ko baka ga ya faru ba to akwai abun da Allah ya baka wata kila a madadin sa saboda haka shine hakikanin abun dogaro Allah kenan fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa tun baka roke shi wai san abun da zaka roke shi baka roka ba fa yasan zaka roka kuma yana son ka sama da yadda kake son kanka duk alkhairin duniya da kake so Allah ya fi ka son alkhairi sama da yadda kake so wani yanzu tunanin sa shine ya samu kudi mai yawa da gidaje da motoci da mukami da kaza shi yana gan alkhairi ya kare anan a ganin sa to Allah kuma ya fi ka son alkhairi sama da yadda kake so wa kanka alkhairi amma sai gashi bai baka wannan kudin da kake tsammani ba bai baka motocin ba bai baka gidajen ba amma kuma ya fi ka son ka yanda kake son kanka ya fi ka son ka da yadda kake son kanka a cikinan da bai baka waɗannan abubuwan ba sai ka ji kawai shine abun godiya don da ya baka wataƙila shi ya san abin da zaka zama akwai wanda ba don an ajiye shi cikakken talaka ba da ba za a gan shi a gurin tafsiri ba duk yadda aka so da kaga kullun yana gurin tafsiri saboda talaucin sa daidai akwai wanda kuma ba don an bashi kuɗi ba wallahi ba zai ji tafsiri ba shi kawai da ya samu kuɗi ne ya samu wadata kawai sai saurari ayoyin Allah kowa Allah ne ya sani don karkace to ni a gwada mana bani a gani wallahi wani in aka bashi kuɗi aka bashi wannan abun da yake rayawa aka bashi kaza sai Allah ya san inda zaka ganshi saboda haka Allah kuma yana son sa sama da yanda yake son kansa shi yanda yake son kansa ya samu wannan abun da wancan abun da wancan abu shi yana ga shine daidai bai san kuma in ya same su sai Allah ya san inda za a same shi ba to shi yasa Allah subhanahu wataala yana son mu sama da yanda muke son kanmu to shine fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa in kana roƙon Allah abu ka roƙe shi kawai ka jira in alkhairi ne zaka ga yazo in kaga bai zo ba akwai abun da Allah ya canja maka ko kuma Allah ya aje maka ladan zuwa ga lahira Allah subhanahu wa ta'ala da ya faɗi waɗannan abubuwan dukan su shimfiɗa ne zuwa ga a gane cewa ba abun bautawa daga gaskiya sai Allah sai ya ce Allahu la ilaha illa huwa Allah shine wanda la ilaha babu abun bautawa kwata kwata illa huwa sai shi kaga annafi wal isbat wannan kalmar ita ce kalmar shahada Allahu Allah la ilaha illa huwa la ma'budu bi haqqin illa huwa sai ce lahul asma'ul husna gare shi kuma kyawawan sunaye su kaga tauhidul rububiyya tauhidul asma' was sifat ar-rahman wal arshi istawa sannan tauhidul uluhiyya Allahu la ilaha illa huwa tauhidul uluhiyya nan shine wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun halittar mutane duniyar nan kanta an samar da ita ne kawai don tabbatar da tauhidul uluhiyya amma sai yake bayyana mana yadda ya samar da duniya don mu gane Allah nan shine ya samar da duniya shi ya samar da mu ya dora mu akan ƙasa shi yayi mu bisa tsarin da yayi mu don me don mu bauta masa shi kadai ba abun da Allah yake so a doron ƙasa irin a bauta masa shi kadai baya son a zubar da jini baya son a yi zalunci baya son a yi rashin gaskiya baya son a yi ha'inci abun da yake so a bauta masa shi kadai duk wanda yake bautar Allah shi kadai baya tunanin ya zalunci wani baya tunanin ya ha'inci wani inda duk aka bashi amana tunani yake kiyaye ta inda duk aka bashi magana so yake faɗi gaskiya inda duk aka aike shi so yake kai wannan amanan inda aka ce ya kai ta baya tunanin rashin gaskiya inda duk zai magana baya son ya yi ƙarya saboda me ya tabbata Allahu la ilaha illa huwa Allah shine la ilaha ba abun bautawa da gaskiya illa huwa sai shi ya tabbatar da cewa bauta gare shi kadai ake wannan yake tabbatar da cewa in bayin Allah suka ga duk abin da yake sansanin sama da abin da yake sansanin ƙasa da abin da yake kewaye da su duka waɗannan abubuwan dalili ne da suke tabbatar da cewa ba abun bauta da gaskiya sai Allah wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun cikin duk abin da ka duba zaka ga cewa akwai aya akwai alama da take nuni cewa lalle Allah shine al-wahidul ahad la ma'budu bi haqqin illa huwa saboda ka ce mutun ya bauta wa Allah shi kadai kowa ya kyauta tsakanin sa da ubangiji kar da ka hada Allah da wani cikin bauta kuma kai aiki na kwarai kai kuma kar ka shiga tsakanin bawa kuma da ubangiji ka ce wane ina shi Allah ba zai gafarta masa ba wane ina shi kaza ne a'a wane kada a'a bayin Allah suna nan dewa wani yana aikin direbanci akan wannan Allah ya masa alƙawarin zai shigar da shi aljanna shi ma bai sani ba wani aikin sa yankan farce akan wannan Allah shi yayi shi dan aljanna ne so da ya kyautata sana'ar ta sa wani yana nan shara yake kai kullu kai da mota kake shigowa jami'a shi kuma shara yake in an zo an biya shi salarin sa ko kwana uku ba sai ya kare amma a gurin Allah shi dan gatan Allah ne Allah subhanahu wataala yayi shi dan aljanna babu wanda ya sani sai Allah shi ma bai sani ba wani aikin sa dako ne amma matsayin sa gurin Allah sai Allah ya san matsayin sa to saboda haka Allah subhanahu wataala Allahu la ilaha illa huwa kowa ya kyautata alaka da ubangijin sa kowa wanda yake da kyakkyawar alaka da Allah shine wane shine mutum don haka mutum ya tsaya tsakanin sa da Allah yaga cewa yana yin abu domin Allah yana yin aiki domin Allah kuma aikin da Allah ya sa shi yana yi in kana koyarwa kai shi domin Allah ka kyautata aikin koyarwa ya zama to fi sabilillah koyarwa kake a jami'a kana da dama daban-daban wanda zaka mai da damar ta zama to kai aiki wa addinin Allah ka tarbiyantar da mutane sannan baka zalunci kowa ba baka ha'inci kowa ba baka kuma ha'inci jami'a ba baka kuma ha'inci dalibai ba kana nan a tsakani ana ganin ka an ga cewa bawan Allah ne mai yin aikin sa domin Allah kai ko ba a gani ba Allah ya gani wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun in kun yi aiki Allah subhanahu wa ta'ala yana ganin aikin ku a'a aikin kaza kake yi aikin office kake yi ba ka ha'inci da kai wane ana hasada file din sa yazo na boye file din wane yazo in ya wuce zai zama ya samu guri kaza akwai kudi kaza a tafiyar ko kuma zai tafi da yayi degree kaza bai samu ya gani kuma gani nan a zaune ina ai ba degree kaza yi ba na kai wata gida in kai kai in Allah sa zaka je wani guri kai ma kai haka in lokacin yayi sai ka je amma ba sai ka danne file din wani ba ba sai ka boye haƙin wani ba duk wanda yake da dama zai wuce ta gurin ka in yazo kawai in dai akwai damar ba shi dama ya wuce wanda bai cancanta ba in yazo kuma ko shi waye ya dakata don bai cancanta ba amma wanda duk ya cancanta ka san shi baka san shi ba dan wane ne ba dan wane ba a ba shi dama ya wuce in ana neman admission wane ya cancanta ya an zo an bi masa sau ba bi masa sau ba an ba shi shikenan kai din nan wata ran kai ne wata ran ba kai bane tsakaninka da ubangiji kawai shine mu'amalantar mutane da kai a nan ne za a maka hisabi ranar tashin alkiyama don haka duk inda kake aiki ka sa Allah kawai a gabanka matsayi kake da shi mai girma ne takaitacce ne ofishinka karami ne babba ne a'a sana'arka karama ce babba ce kawai ka sanya Allah a cikinta waye yake da haƙi a cikin karkashin aikinka shara kake yi su wane da wane suna da haƙi wanda za su shigo gurin su zauna suna da haƙi ka share kafin su zo ka yi aikinka kar ka ɗauka wani abu ne tunda kai ka karɓa za ka yi wannan aikin to ka yi shi tsakaninka da Allah kuma ka yi shi domin Allah shikenan duk wanda ya aiki Allah yana ganin aikinsa kana kyautata niyya kana tare da Allah saboda haka dukanmu za ka ga muna yawo ne kawai amma babu wanda ya san waye matsayin wane a gurin Allah sai dai kawai kyautata zato muna kyautata zato wane muna ga alaman sa yana da kirki muna ga alaman wane yana daga cikin mutanen Allah muna ga alaman wane iya abin da za mu yi kenan amma babu jazama babu yankewa saboda haka Allah subhanahu wataala ya bamu sa'a anan za mu tsaya insha Allah ta'ala tauhidul asma was sifat tauhidur rububiyya musamman tauhidul asma was sifat yana da matukar muhimmanci musulmai su san su sanin sunayen Allah da ma'anonin su Allah subhanahu wataala da yace walillahi al-asmaul husna sai yace fad'uhu biha sanin sunayen Allah suna taimakawa mutum wajen tabbatuwa akan imani ka gane Allah subhanahu wataala shine ar-rahim shine ar-rahman Allah shine al-wahhab shine ar-razzaq yana ƙara wa mutum imani da tawakkali ga Allah cikin abin da yake nema na arziki da rayuwa da abin da yake so ka gane Allah shine al-qahhar shine al-jabbar shine al-aziz yana taimakawa mutum wajen imani kar ya zalunci wani domin in ya zalunci wani ya a sama da shi akwai al-qahhar akwai al-jabbar gagarau ba wanda ya sai taba shi to saboda haka sanin sunayen Allah da sifofin Allah sifofinsa duk gaba ɗaya sifatu kamal na tumbatsa da cika ne to a san Allah a san sunayensa a kiyaye su a roke shi da su Allah subhanahu wataala yana ansawa in an roke shi da sunayensa akwai sunayen Allah al-azam asma'ullahi al-azam ko ismullahi al-azam wanda idza du'iya biha ajab kaman ya hayyu ya qayyum ya rahman ya rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin ya zal jalali wal ikram duka wadannan suna daga cikin sunayen Allah wanda ake addu'a a hada da su kar mutum ya zama mutum kullun kuma sai dai yanki iya tsokan amma ba ruwansa da aiki yau ya ne wani zo ni gaba daya ji shikenan sai je ta galawai galawai ta sai da ya ta wasu abubuwan sa sai in ya zo ya daidaita ya sha ruwa ya koshi yana kwance daga kishin gire sai to an ce mana ya zal jalali wal ikram shikenan kawai a a wannan sai ka nitsu ka kebe daga cin haramun ka kebe daga zalunci kai ya kokarin ka tsaya ka nemi agajin Allah sannan ka zo ka roki Allah ka yi sujjada ka fada ka zauna ka fada wani sai ka yi kusan minti 30 abu dai kake ga yawa Allah ya Allah kaza din nan ya Allah kaza din nan ba wata waya a duniya da za ta yi ƙara ka waiwaye ta a wannan lokacin babu wani wanda zai yi magana kace a kawai ka kebe tsakaninka da Allah shi yasa in kaga mutum ya duka tsakaninsa da Allah yana kebantuwa yana magana kar ka je kace assalamu alaikum ka gaishe shi kar kai wannan kar kai wannan kar ka yanke shi tsakaninsa da ubangiji kawai ka wuce sun ka wuce ko kaga mutum ya duka yana ta karatu alqurani kace sai ka masa sallama ba bukata ko ga mutum ya yi sallar asr ya dan kebe yana zaune ya fiskanci alqibla kebe kawai ka wuce kai ma shikenan tunda kai baka samu daman yi ba to fita Allah ya samu dace wallahi ta'ala alam insha Allah ta'ala in muna raye za mu ci gaba daga inda muka tsaya muna fata Allah ya samu dace amin